sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a yau ranar Kirsimeti. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Ana kuma shirye-shiryen Kirsimetin lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a yau ranar Asabar 25 ga watan Disamba, wacce take ranar Kirsimeti. To kamar yadda muka saba a duk rana ita yau ma za mu jingina sauran shirye-shirye saboda mu gabatar muku da gaishe-gaishen Kirsimeti. To amma kafin nan, sai Sarfilu ya karanto muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Akalla mutane shirin ne suka mutu sakamakon har-haren da ake tattauzan mayakan yan ta'adda ne suka kai a jamhuriyar Niger kusa da kan iyakar da Burkina Faso, kamar yadda hukumomin kasar suka sanar a jiya Juma'a. Sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta fitar ta ce adadin waɗanda aka kashe na wucin gadi mutane shida ne, da suka hada dan sanda daya da jami'an custom biyu da fararen hula uku a harin da aka yi cikin dare daga ranar Laraba zuwa Alhamis. Wasu goma kuma sun samu raunuka lokacin da wasu yan bindiga dauke da maggan makamai suka kai farmaki akan wata iyaka da wata gada dake kusa da garin Makalondi dake kan iyaka. Majiyoyin yankin sun shaida kamfanin lancin labarai na AFP cewa tun da farko harin ya janyo asarar rayuka da jikkata mutane, amma ba a san takamaiman adadin su ba. Wurin da ke kan iyakar Makalondi, inda jami'an custom da jandarmomi da jami'an yan sanda ke jibgi, yana cikin yankin da yan ta'adda ke kai har-hare akai-akai. Papa Roma Faransa ya yi bikin jajiberin Kirsimeti a gaban kimanin mutane 2000 a majami'ar St. Peter's Basilica a jiya Juma'a. Yana ci gaba da hidimar duk da sake bullurar cutar coronavirus da ta haifar da sabon wa'adin rigakafi ga ma'aikatan Fadar Vatican. Francis, wanda ba shi da abin rufe fuska, ya bauta hanya yayin da kungiyar mawakan Sistine Chapel ke rera waƙan Noel suna fara bikin Kirsimeti na Vatican wanda ke tuna da haihuwar Yesu. A cikin jawabinsa, Francis ya buƙaci mabiya da su maida hankali kan marasa ƙarfi kamar Yesu, kuma su tana cewa ya shigo duniya ne a matalauci ba tare da kowurin kwanciya mai kyau ba. An kayyade yawan mutanen da su halarci taron da kusan 2000 fiye da na shekarar ta gabata ta 2020, wadda mutane 200 suka halarta lokacin da aka yi kullen coronavirus a Italiya. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban kasa Jill Biden sun kai farin cikin jajiberin Kirsimeti ga yaran da ke kwanta a asibiti waɗanda ba su iya zuwa gida hutu. Wannan wata dariya al'ada ce ga matan shugaban kasa su ziyarci asibitin yara a lokacin Kirsimeti, amma ziyarar Joe Biden a jiya Juma'a abin mamaki ne. Wannan da shine karo na farko da wani shugaban kasa mai ci ya shiga cikin irin wannan nishadi, inji fadar shugaban kasa ta White House. Ba al'ada ce kadai ga shugaban da ya shiga wannan hidima jiya Juma'a ba. Jill Biden ta amsa kira zuwa cibiyar da ke arewacin Amurka da ke ribiyar harkokin Santa, wadda al'ada ce mai dadewa ga matan shugaban kasa, kuma Biden ya kasance tare da ita akan kiran. A asibitin, Biden ya yi magana da gungun yara masu yin fitilu a zaman wani bangare na aikin fasahar lokacin hunturu, inda suka tambayi kowannensu abin da ya zana a fitilinsu. Wasu sun zana dangi da mutum-mutumin dusa kankara, da ma wasu zane-zanen lokacin Kirsimeti. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin sufurin jiragen sama na duniya sun soke akalla jirage 2,366 a jiya Juma'a, waɗanda suka faɗo a jajiberin Kirsimeti saboda yawancin rana ce da ake tafiye-tafiye ta sama. A cewar wata kididdiga da aka kafe a shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na flightaware.com, haka kuma kusan jirage 9,000 ne suka samu jinkiri. Shafin yanar gizo ya nuna cewa an dakatar da dashin jirage na ranar Kirsimeti 1,616 a duk duniya, tare da ƙarin 365 da aka shirya yi a gobe Lahadi. jiragen sama na kasuwanci da ke zirga-zirga a cikin Amurka da kuma waɗanda ke shiga ko fita wajen ƙasar sun kai sama da kashi 4 na jiragen da aka soke a ƙarshen mako a cewar bayanan FlightAware da suka nuna. Daga ƙarshe jami'an Taliban a Afghanistan sun tabbatar jiya Juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga Turkiya da Qatar, shirin kamfanonin ƙasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na Kabul da sauran garuruwan Afghanistan. Tattaunawar ta zo ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke neman hanyoyin da za a ƙara kai kayan agajin gaggawa ga ƙasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsanancin yunwa. Kakakin ma'aikatar sufuri ta Taliban, Imamuddin Ahmadi, ya shaida muryar Amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwa na kamfanonin Turkiya da Qatar da aka gudanar ranar Alhamis. Ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan, amma har yanzu ba a cimma matsaya ba. Kafar yaɗa labarin Turkiya ta rawaito cewa kafin yin tattakin zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiya da Qatar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filin jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa. Turkiya ta amince da samar da tsaro a filin jirgin saman Kabul bayan da 'yan Taliban suka karɓe ƙasar a tsakiyar watan Agusta bayan ficewar sojojin ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta da ƙasar cikin wannan watan.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda muka ce, yau filin kusan kacokan na gaishe-gaishen Kirsimeti ne, don haka bari mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar da gaishe-gaishen na Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti a shekara ta 2021 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Emmanuel Sile daga Birmingham, United Kingdom, ina mika gaisuwa Christmas zuwa ga Peter Batimaus, Andrew Kolo, Dan Fulani Kore, Joshua Sule, Deborah Menegbe, Danjuma Sule, Isha Kumekudi Kure, Gladys Babagoje, Masi Zanka Wantije, Patience Dodo, Sheu Damboyi, Philip Thomas, Eremia Sauni, Charles Da, Yusuf Mayanga, Alex Abafi, David Laje, Rebecca Leramo, Manase Dogara, Ola Emmanuel. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Ali Sanda Tarfa, mazauna nan Washington DC a nan Amerika. Roko ina wa Allah godiya da ya kawo wani lokaci da za mu kokon haifuwan Isa Almasihu mai cetonmu, wato Kirsimeti. Ina aiki wannan dama kuma ne ka gaisuwa ga hakimin garkida Birma Sima Ali Tarfa da iyalinsa, da kuma tashi murna da godiya ma Ubangiji da Allah ya bashi hawan wannan sabon mulki na ƙarƙashin mulki na garkida. Muna fata Allah zai bashi basira da kuma lafiya inda zai tafi da mutanensa. Ina kuma so mai ka gaskiya a gaisuwa ga yana Musassim Tarfa wanda ke jinya a Yola. Allah ya bashi lafiya. Ina gaida iyalinsa da abokan arziki kuma ina son gaida wana kuma Musamman Michael Tarfa wanda yake Abuja, da kuma Philip Tarfa wanda yake Port Harcourt, da kuma abokina Dr. David Malgui wanda yake Abuja, da kuma abokina kuma Mr. Daniel Dibar wanda yake Suleja, da kuma abokina Baba Gana Dibar shi ma ina Lagos. Kuma ina so in gaida abokina Arabu Ishaya Banu, wato Atanen General na Adamawa State Nigeria, da kuma Yusuf Garuwa wanda yake Garkida Development Area, da kuma Honorable Gladys Alin Shelia wanda yake Yalwa ko kuma Kukurfu a nan Garkida, da kuma kannena Madu Sanda Tarfa da Suleiman Tolia Sanda Tarfa da Kwatina Sanda Tarfa da Hamidu Gashaw Tarfa, da kuma Reverend Isaac Malgui Isaac Laudauji wanda yake Gombe, da kuma Reverend Hosea Birma na Garkida Church number 2, da Anjuma Tagui Garuwa wanda yake Yola, da dan uwana kuma Captain Maraji Maji wanda yake Kano Nigeria, da kuma kanwana Patum Adam Tarfa wanda yake Maiduguri. Ina gaida duk abokanan yan uwa da abokanan arziki. Ina fata za ku bukuwan Kirsimetin lafiya, kuma a gama lafiya. Sunana Ali Sanda Tarfa.
Ni ce Lami Iliya Gata Manumfashi, ina zaune a Amerika jihar Maryland. Ina gaida dukkan yan uwa iyalin Idrisu gaba daya. Ina gaida dukkan iyalin Gata. Ina gaida dukkan iyalin Hukuma a inda suke. Ina gaida dukkan iyalin Daniel Surugu a inda suke. Ina gaida dukkan ikkilisiya ta Manumfashi. Ina gaida dukkan ikkilisiya ta Mararaba. Ina gaida dukkan ikkilisiya ta Ruwan Sanyi. Ina gaida Musa Adamu da dukkan dangi. Ina gaida Bawa Umaru da fatan an gama biki lafiya. Ina gaida babban da da fatan a yi Christmas lafiya.
Joshik Mu daga Washington DC na miƙa gaisuwa na ga Joshua Dare da Dr. Patrick Dakum, Dr. Zaka Ayuba, Taunan Bawa, Langnan Shikmut, Polycarp Shikmut, da Tanimu Shikmut, da Dawana Damlon Ulma, da Sheila Van Bernard Kenson, da Jonathan Chong, da Mary Chong, da Ladi Dakon, da Teresa Fanto, dukan ku na fata Allah ya sa ku yi bukin Christmas lafiya a kuma gama sabon shekara lafiya, a samu zaman lafiya, Allah ya yi taimako. Gaisuwa na kenan na Christmas da sabon shekara, Allah ya taimaka.
Sunana Shilmi Bukuma daga Canada. Ina miƙa gaisuwar Christmas ga iyayena Reverend Alfred Bukuma, Mr. Beatrice Liebert, Mrs. Rebecca Liebert, da ƴan uwana Sibia, Skibia, Sitida, Suda, Zamari, da dukkan Christian Nigeria. A yi Christmas lafiya.
Sunday One Heart da matana
Grace One Heart
a Chicago, kasa America. Muna kawo gaisuwa Christmati ga shi mai martaba sarkin ka goro da majalisansa, da shi mai martaba sarkin ka goma da majalisansa. Muna kawo gaisuwa kuma ga Ecclesia Ekwa duka, da kuma iyalin shi Late Utumbo Ankwod, da Late Fian Majam, da shi Baba Gimba Apaki, muna gaisuwa ga Suzy Gamba da iyalinta, da shi Dr. Ilya Majam da Dr. Timothy Atok.
Muna kuma gaisuwa Justice Paul Apollos, Dr. Abel Egege, Mr. and Mrs. Yahaya Chindo, Ajaz, Mr. and Mrs. Stephen Ruth Gado, Dr. Jonah Musa, Mr. Philip da Jume Musa, Mr. Godfrey Bosan da iyalinsa, da kuma Kagoro Crusaders.
Ayi Christmas lafiya.
Ina mika gaisuwar Christmas ga babana Mr. Jeremiah Likita EBC Rayfield Jos. Ina kuma gaida ƴan uwana EBC Likita EBC Ana Haruna Jetro EBC Honorable Simon EBC Andrew EBC Teresa Manase da iyalansu duka cikin garin Jos. Ina gaida abokanemu Dr. Steven Daniel, Dr. Sam Nuhu, Elder Shedrack Inyabam, Elder Ishaku Bupwada, Elder Luka Wazo, Dr. Poko Bupwada, da iyalansu duka na Ekwa Plateau Church Jos. Na kuma gaida Uncle Vincent Osawe, Mr. Abdullahi Aliwe Poki, Elder Ibrahim Zakari da iyalansu a babban birnin tarayyar Abuja. Ina gaida Uncle Samuel EBC, Uncle Solomon Awasak, Mr. Setley Daze, Mr. Ibrahim Bakut, Reverend Rabo Bardi, Mr. Donald Weze da iyalansu duka a cikin birnin Jos. A ƙarshe kuma ina gaida Malama Victoria Zagi, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Deborah Danasa, da duka ma'aikatan Ekwa Headquarters. Ayi Christmas lafiya. Na gode ne ce Elizabeth Garba.
Ina isar da gaisuwa na gare da Chris Martin da ya zo yanzu 2021. Ina gaida kanina Yusufu, Musa, Iya, Sam, Simon, Love, Ambo da sauran jikoki na duka, musamman gaisuwa na zuwa wajen babban kawata Esther Dalhatu. Ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga nan baɗi. Amin.
Nana Carolina Lambda daga Maryland. Ina gaida Ponshin Barat Mr. Ball. Ina gaida Nehemiah Kwarma daga Limon. Ina gaida Jonah Nanbu daga Turaki. Ina gaida Friday Lambda. Ina gaida Nanle Lambda. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Nanle Dashe. Ina gaida Seres Sunday Salo. Ina gaida Jinsit. Ina gaida Nancy. Ina gaida Mama Tumbut. Ina gaida Tumbut Kanshi. Ina gaida Chos Namu Amindum. Ina gaida Mama Nachos Amindum. Ina gaida Sala. Ina fata anga ma Christmas lafiya.
Kaine kadai yau ba ma dawami o gama mulki dubai ko na
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 na rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mai sallama bari ne ba mu bi sahu wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah Ubangiji ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashenmu ya kuma rafa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga Nehemia da Mika Gata da iyalansu da yan uwa da abokan arziki a Jos zuriyar Gata baki daya zuriyar Idrisa. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa Mr. Mrs. Obadiah Tomdet, Victoria Magit Gladys da Ilya Mamma, Professor Grace Estrom, Professor Christiana Bess, Anne Samchi, Yiljab Abraham James Manok, Bazata International Lady Big John, Ishaya da Laraba Kuri, Reverend da Professor Fumi Para Malum, gaisuwa ta musamman ga Basti da Alisa da kuma zuriyar Margayi Daniel Surubu baki daya da iyalansa duka da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da daya daya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da mawaki Jerry Gina da kuma Julie Gresham da tare da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma fatar za a gama wa bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimetin da kuma labaran duniya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.